cikin zaman abarkotance
Sadiya Adam
jarumar gani wacce
Sadiya Adam
mai hali na kwaikwaya ce
Sadiya Adam
Halimu huma ya amince
Sadiya Adam
e zango ya amince
Sadiya Adam
ga jaruman sun amince
Sadiya Adam
an zauna an tantance
Sadiya Adam
gane ikon Allah ce
Sadiya Adam
kunki daban da masu ranci
Sadiya
Adam yarki ta zamani ce
Sadiya
Adam laiki mai fara'a ce
Sadiya Adam
Sadiya ki abin ayaba ce
Sadiya Adam
da jalin goke miki zance Sadiya ye kin zama abarkotance
Sadiya
Sadiya
Adam
mai hali na kwaikwaya ce